da yake magana a wani taron manema labarai a nan Accra, ministan labarai Kojo Fano Nkrumah ya ce hadarin kasar Ghana ya dade karuwa a dalilin bude iyakokinta na iska da waɗannan kasashe. Yace
the government of Ghana has taken note of a new wave of coronavirus infections.
Gwamnatin Ghana na lura da sake bullon cutar coronavirus a wasu sashe na duniya, musamman Turai, Amurka da Asiya. Kasashe a wasu sashe na Turan sun samu sake bullon cutar COVID-19 bayan tarin su sun yi nasarar kawo saukin yaduwar ta ƴan watanni da suka gabata. Masana kimiyya kuma sun ba da rahoton cewa kasashe kamar Faransa, Ingila, Spain, Poland da Netherlands yanzu haka na fama da abin da suka kira zagaye na biyu na mafi tsanani da bantso na cutar, kuma sun soma daukan matakan kawar da ita. Gwamnatin Ghana ta gano cewa a wannan lokaci an bude iyakokin mu na sama wajiragen wasu kasashen nan abin da ke kara tsananta hadarin da muke ciki. Nakan haka yasa gwamnatin Ghana za ta koma ga tsauran bayewa ka'idodi da aka gindaya wa jiragen da ke shigowa kasar makonni biyu da sun ka wuce da an ka bude tashan jiragen saman. Za a gudanar da wannan tsauran sa ido, kuma za a ci gaba da yin gwajin sau biyu da ake yi yadda za a tabbatar hadarin da ke akwai a Turai an kauda yiwa kawo mana su.
At the same time, while doing this, we continue to strictly observe the development.
Daidai wannan lokaci za mu ci gaba da tabbatar da ci gaba da ake samu a nan kasar, wanda shine zai bari a san ko Ghana za ta amince da haramci ko matakan tafiye-tafiye na waɗannan kasashe. Sai dai a ganin Dr. Maryam na asibitin koyarwa na Kwalibo, inda gwamnati ya fi kamata ta tsananta ne bin ka'idodi a nan gida, tana mai jaddada abin da shine ya fi kamata a yi a samu dacewa.
Ina ganin kafin ma a bude borders, from statistics ya nuna cewa transmission now from local transmission nan da higher as compared to wadanda suka kawo cutar suka fito da shi from Europe, US, other countries. Isa kulle border ko bude border other countries bai rayi da government kaman wannan ne ya affect mu. Don ka duba statistics nan, from person to person da ba su yi tafiya ma su je wani garin nan was higher than wadanda suka kawo cutar nan from an other country. Isa if anything ba ya kamata mu solidify protocols na muka put in place na nga within the country, wearing of face masks, washing hands, using sanitizers and all that, instead of mu focus kan borders na wannan nan, even though yes eventually yeah have an effect on the total number of active cases in them, but local to local transmission na kuma is still on the rise.
Ridwanullah Muktara Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.